Rundunar tsaro da bada kariya wa al'umma ta kasa wato civil defense a jihar Nasarawa tace ta shakki Amadu Yaro da take zargi da yi wa wata jinjira yar watanni 3 fadi. Rundunar tace wanda take zargin Amadu Yaro mai shekaru 27 ya amsa laifinsa na yin fade wa jinjirar yar watanni 3 da haihuwa a garin Adogi dake kudancin karamar hukumar lafiya a jihar Nasarawa. Komandan rundunar civil defense a jihar Nasarawa Muhammad Gida da Fari yace wannan shine karo na hudu da wanda ake zargin yayi wa kananan yara fyaɗe
bayan abun ya auku ran 27 ga watan Mai na wannan shekara misalin wata da yake nan da yake ba mu samu labari ba sai sasin da ya wuce na to daga nan sai muka je muka samu iyayen a Doki sai suka tabbatar mana da labarin gaskiya ne cewa lallai an lalata musu yarin nan shekaran jiya da karfe 2:47 na dare sai muka kama shi kusa da akwanga to kuma da muka fara binciken sa sai tabbatar mana da haka ne a binciken mu wannan shine lalata na hudu wanda yayi to yanzu mun kama shi kuma an mun kai shi kotu yau
ubangin jirar Ali Hajimu yayi karin haske
ya kuma da kuma kamin kan jihun kunin da dare daga wannan lokacin ne wani yarinya ta farka bacci ta gaba daga yarinyar da ba aka ba zaman mai yarinya to an ga magana ta daga kafani na yarinya a cikin wani kango kuma sai ga ayarin yarinya ga Allah mata rayuwa ni ya zaba cikin ka suka mutunta kai kawo ka asibitin mana daga ta su wasiya ba sai kai ta speciali a lafiya eh wai kuma kuma duwa ina da ke kai aikin na bukar mu kar mu to jika duka tura su je suka ci gaba da mata aiki
shugaban kungiyar ƴan jarida mata reshen jihar Nasarawa Hadiza Umar Aliyu tace tun lokacin da suka samu labarin tadan suka ci gaba da fafutukar daukan labarai da zai fargar da hukumomi su dau mataki
mun ci gaba da bibiya ga domin gwamnati ta dauki matakan da ya kamata a yi bincike domin ganin cewa lalle an fito da wanda ya aikata wannan abu
shugaban kungiyar lauyoyi mata a jihar Nasarawa Alu Justina Alkali tace za su bi diddigi har sai an hukunta wanda yayi wannan mummunan aikin
akwai dokoki da yawa da na yara da na kasa gaba daya wanda zai kwace ma wanda aka mata fyaɗe yancin ta in suka gama investigation din su za su kama mana wannan case a Ministry of Justice kuma gaskiya Allah ya yarda za mu yi so that victim din ta samu justice
Kwamitinan harkokin mata da walwalar jama'a a jihar Nasarawa Halima Jabiru tace gwamnati na kan kafanta wajen ganin ta kauda wannan mugun dabi'a na yin fyaɗe.
Dukkan da ya sace shi na zawa ta binci gida ba lafiya fadi ba tana son hukunci mai zafi.
A halin da ake ciki dai bayanai na nuni da cewa Rukayya Aliyu jinjirar da aka mata fadin tana samun lafiya bayan aikin fiɗa da aka yi mata a asibitin koyarwa ta jami'ar Jos jihar Plateau. Zainab Babaji Muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawa Najeriya.